الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiyata tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiqhu a cikin mazhabar al-Imam Malik Imam Daril Hijra Hujjatul Umma Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin littafinmu mai albarka Irshadus Salik ila Ashrafil Masalik wato littafin da yafi shahara da sunan Askari a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun yi bayani akan farilloli na alwala da kuma sunnoni da mustahabbai da makruhatus wudu'i wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga bayani akan abin da ya shafi abubuwan da suke warwarewa alwala na'am
bismillahir rahmanir rahim fasulun ينقض الخارج المعتاد من السبيلين على وجه العادة إلى النادر والثلث والخارج من غيرهما
نعم تشيكنا فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى ينقضه الخارج المعتاد الخارج wato wanda yake fitowa daga jikin bil adama abin da yake fitowa daga jikin dan adam al-mu'tadu wanda aka san shi a yau da gobe wannan abin yana fitowa daga jikin bil adama minas sabilaini daga ɗaya daga cikin waɗannan maftar guda biyu ko daga al-qubla ko daga ad-dubra to yanquduhu yana warwarewa alwala ma'ana yanquduhu alha'u din nan damiri ne na alwala yanqudul wudu'a yana warwarewa alwala alkharijul mu'tad wato abinda yake fitowa wanda yake na al'ada wanda an san shi yana fitowa minas sabilaini daga maftar nan guda biyu as-sabilain ma'ana shine daga mafita ta az-zakari da kuma mafita ta ad-dubra maftata az-zakari bawali mazi wadi waɗannan dukkanin su suna warwarewa alwala sannan kuma maftata ad-dubra ita ce iska da bayan gari su ma suna warwarewa alwala to al-kharijul mu'tad wanda yake fitowa wanda aka san shi yana fitowa daga ɗaya daga cikin waɗannan maftotun guda biyu ala wajihil ada akan huska ta al'ada shima ba akan huska ba wanda take ba ta al'ada ba huska ta al'ada idan kaga mutun yayi bayan gari sai bayan ya kamo shi ba kowane lokaci bane yake bayan gari ba kowane lokaci bane mutun yake yin bawli ba kowane lokaci bane mutun yake iska to in ya zamanto abin ya huce al'ada irin mutumin da ya zamanto yana yauyau din hutsari to kaga wannan laysa ala wajhi al'ada ba akan huska bace ta al'ada wannan rashin lafiya ce ta kama shi to wannan shi ma hukuncin shi daban za mu tarra hukuncin sa to dukkan abin da ya zamanto yana fitowa daga maftan nan guda biyu akan huska wanda take ta al'ada to yana warwarewa alwala lan nadir yace a'a banda annadir abin da yake kalil ne wanda baya fitowa ta ga wannan gurin sai dai in tsuntuwa ci to banda shi idan aka ce annadir shine abinda mutun sai shekara 70 tun yana yaro da aka haife shi har ya koma ga Allah tsawon shekara 70 bai taɓa fitar da wannan abin daga azzakarin shi ba ko daga addubran shi ba to wannan idan ya fito baya warware alwala misali mutun ya fitar da tsutsa daga azzakarin shi yana cikin sallah ya ji ko tsutsa ta fito daga cikin kafal azzakarin shi to kaga wannan nadir ne abu ne mutun sai ka samu mutun goma wanda sun yi rayuwa mai tsawo ba rayuwa ba ma shekara 20 ko 30 ko 40 shekarun da ma'aiki alaihi salatu wassalam yace a amaru ummati ma baina 60 ila 70 wa balluhum man yajuzu zalik wato hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Tirmidhi manzo Allah yace shekaru na al'ummata yawancin su ba sa gitta shekara 70 tsakankanin shekara 60 ne zuwa 70 to ɗan kadan ne wanda suke gitta wannan shekarun to sai mutun ya karin rayuwar shi ka samu mutun 10 ko mutun 20 ko unguwa gabaki daya baka ji ɗaya daga cikin su ya ce sakuwa ta taba fitowa daga azzakarin shi ba ko wani ya ce tsutsa ta fito daga azzakarin shi shine annadir wanda wannan kawai annadir ne idan aka ce annadir shine ash-shay'ul qalil alladhi la yu'taddu bihi abu wanda yake dan kadan wanda ba za a yi lissafi da shi ba saboda dama ana yin lissafi ne da al-aglab ba da abu wanda yake dan kadan ba na'am wassalasu yace haka nan kuma lassalasu banda as-salas shine yauyan hutsari ko yauyan kin iska ko tasalsuli na bayan gari an gane ko to waɗannan dukkanin su suma ba sa warwariya alwala amma hu lokacin da suke zamantuwa ba sa warwariya alwala abinda zamu rike shine illa zamal aktsara idan wannan at-tasalsul wannan tasalsuli da mutun yake wannan yauyan hutsari da yake yi a yawancin lokutan shi awa 24 to awa 13 ko awa 12 abinda yayi sama an gane ko awa 12 abin da ya sama kawai a zakarin nashi kusar wato wannan tayi fuware sai zama to kawai a zakarin shi da kowane lokaci yana zubar da hutsari an gane ko cikin awa 24 da muke da kai alal akalli awa 12 duka yana zubar da hutsari kawai bai ma san ba kawai sai dai ya dinga jin wandan shi a jike to wannan baya warwariya alwala ko yana cikin sallah yaji irin wannan to alwalar shi ba ta warwariya ko kuma ya zamanto mutun Allah ta'ala ya jarrabe shi da rashin lafiya ta iska kawai zaka je yana burit burit irin na jaki to shi ma wannan in ya zamanto lazamal aktsara to shikenan baya walwala alwala shine in lazamal aktsara baya walwala alwala kamar yanda wato me risala yace wa yustahabbu laha wa li salatil bawli an yatawadda li kulli salati wannan mustahabi ne su dinga yin alwala ga kowace sallah illa zamal aktsara kenan amma illa zamal aqalla yajibu an yatawadda wato sahibus salis wanda yake tasalsuli wajibi ne yayi alwala illa zamal aqalla in ya zamanto ya lazimci karamcin lokacin shi misali a ce awa 24 da muke da kai ita kawai awoyin dare ne yake da wannan matsalar ko kawai inda ya ji sanyi a jikin shi to shi kuma kawai yayi tasalsuli to bai wuce awa 5 ba awa 4 awa 6 awa 8 amma a sauran lokutan gabaki ɗaya yana samun kanshi lafiya kalau to lokacin da wannan abun ya zo mishi to sai ya zama to sai yayi alwala idan zai yi ibada an gane ko na'am wal kharijun min ghairihima ma'ana lal kharijun min ghairihima hakanan banda abun da yake fitowa banda abun da ya fito ba daga ɗaya daga cikin waɗannan kafafan guda biyu ba abun da ya fito daga cikin baki baya warwariya alwala amai wanda ya canza daga siffar abinci wannan baya warwarewa alwala haƙo baya warwariya alwala jini da ya zuba daga jikin mutum baya warwariya alwala idan mutum Allah ta'ala ya dora mai wata rashin lafiya wato aka mai tiyata aka mai fashi to sai zamanto an bude wani five wanda daga nan ne bawulin shi da bayan garin shi zai fita ba daga kafan nan guda biyu ba to waɗannan su ma ba sa warwariya alwala an gane ko shine wal kharij min ghairihima hakanan lal kharij min ghairihima banda al kharij wato abinda ya fito al kharij ismul fa'il ne min ghairihima daga waɗansu maftan nan guda biyu ma'ana min ghairi sabilaini daga waɗansu waɗannan maftar guda biyu shi ma wannan baya warwariya alwala na'am
wasalatu limadhiya
wasalatu limadhiya
na'am وثلاث المذي لطول العزبة كالمعتاد
وثلاث المذي واتو تسلسلي نمذي idan ya zamanto mutun Allah ta'ala ya jarrabe shi da yauyau namazi kawai da kowane lokaci kawai sai ya ji wani wato wani yabki a jikin wandan shi namazi da kowane lokaci Allah ta'ala ya jarrabe shi ko yana fitowa in ya zauna a cece daga ya kallaci mace daga ɗaya shekara 5 abin da ya sama to kawai mazi zai zubo mishi liqulil uzba ya zamanto wannan yauyau na mazi ya kama shi ne saboda tsawon gobarantaka saboda an kon biyu ba a hadu da mace ba to shi ma wannan hukuncin sa kalmu utadi tamkar abin da yake fitowa ne na al'ada ala wajihil ada wato wajibi ne akan shi alwallar shi ta warware an gane ko saboda hadisin Ali ibn Abi Talib wanda yana cikin sahihaini kuntu rajulan mazza'an fastahyaytu an as'ala rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam li makani ibnatihi minni فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال توضأ واغسل ذكرك أو اغسل ذكرك وتوضأ أو توضأ وانضح فرجك كما يذكر أنت عمدة الأحكام نعم
ومس الذكر بباب الكف والأصابع للدبر
شي كنا ومس الكف ونن ومس الذكر كو ومس ني saboda wato adafi ne akan al-kharijul mu'tad wa ana wa yanqudul wudu'a aidan massu dhakar shafa al-dhakari shi ma yana warware alwalla idan mutun ya shafa al-dhakarin shi kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fada cikin hadithin busra ma'aiki alaihi salatu wassalam yace man massa dhakarahu falyatawadda wanda ashabu sunan sun fitar da shi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi cikin littafin sa As-Sunan to shafal az-zakari yana warwarewa al-walla bi batinil kaffi da cikin tafin hannu ne shine da cikin nan ne mutun ya shafa az-zakarin nashi wal asabi'i ma'ana aw bi batinil asabi'i ko kuma da cikin yatsotsi ne wato in dai ya shafa az-zakarin shi dan dai shi yasa hannun shi cikin wandan shi ya shafi azzakarin shi yayi wasa da gaban shi to alwallar shi ta warware wato hadithin talq wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu an tambaye shi dangane da abin da ya shafi mutumin da ya shafi azzakarin shi bayan yayi alwalla manzon Allah ce ma huwa illa bad'atun minka aw illa mudghatun minka wato hadisi ne wanda yake mansukhi da hadithin Nana Busra Allah ta'ala ya jikanta da ya kare yadda da ita na'am ladduburi yace a ba inda mutun ya shafi addubura shi ba idan mutun ya shafi addubura shi alwallarsa bata warware ba saboda addubura ma'aiki alaihi salatu wassalamu bai ce ba man massa dubura hu falyatawadda to kuma ba za a yi kiyasin addubura ba da azzakari saboda ita ma addubura wata tsoka ce daga cikin tsoka ta dan adam inda a ce tana warwarewa alwalla da ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi bayani akan ta kamar yanda yayi bayani akan azzakari na'am
wa fi masil mar'ati farjaha khilafun
wa khilafun malamai sun yi sabani fi masil mar'ati farjaha cikin inda mutum inda mace ta shafi farjinta idan mace ta shafi gabanta tana da alwalla shin alwallata ta warware ko alwallata bata warware ba to malamai sun yi sabani akai wadansu suna ganin cewa saboda farjin mace wato shine azzakari na dan namiji kana alwallata ta warware ita ma idan ta shafe shi wadansu daga cikin malamai suka ce a alwallata bata warwarewa sai lokacin da ta tota yada a cikin kafar farjinta a wannan lokacin ne alwallata take warwarewa amma dan ta shafe shi alwallata bata warware ba to wannan dai sabani ne na malamai wanda sun yi shi ina ga mun karanta a cikin risala wannan sabani na malamai na'am
walam sun nisa'i na'am lillazzati walau mahraman aw min wara'i ha'ilin la yamna'uha lazzata walau zufran aw
na'am
sinna
أو شعرًا اللامس والملموس سواء
نعم أو شعرًا اللامس والملموس سواء
نعم شي kenan ولمس النساء للذة sannan kuma yana daga cikin abubuwan da suke warwarewa alwalla shafar mata idan mutun ya shafi mace lillazza saboda jin dadi saboda ya ji dadi to na alwallar shi ta warware in dai mutun ya taba mace lillazza la litarahum ba saboda tausayi ba da jin kai la lishafaqati wa tarahum ba saboda tausayi ba da jin kai da kuma wato yanayin jikin mace. Irin misali mutum matar shi ba ta da lafiya ya taba jikin ta yaji ya zafin jikin yake da zafi sosai ko ku a jikin ya dan ya sauki, to wannan baya warware a alwala saboda wannan lalil lazza wa inna ma huwa lishafaqa saboda yaji ne saboda tausayi ne, to wannan shi ma babu laifi baya warware a alwala. Amma inda mutum ya shafi mace lillazza saboda jin dadi, to wannan alwallar shi ta warware. Yace kai wannan walau mahraman, wato wannan matar da ya shafa wanda ya kudirce aniyar ce ji dadi lokacin da ya shafe ta, koda zu muharraman shi ce koda kanwar shi ce, in dai lokacin da ya sa da zai taba ta a cikin zuciyar shi ya sa ya ji dadi, to alwallar shi ta warware saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce innamal a'malu binniyat wa inna malikul imri'in ma nawa. A zahiri wato idan mutum ya shafi zu muharramarsa ba zai shafe ta ba saboda ya ji dadi, sai dai ya shafe ta saboda tausayi ko saboda irin jin dadi na an zo yana matsayin bako ta kombi bata ganshi ba ya zo shi ta tarye shi, an gane ko su rungumi juna, to wannan baya warware a alwala. Amma in ya zamanto ya darsa a cikin zuciyar shi dan ya ji dadi ne, to alwala shi ta warware. Idan aka ce zu muharrama yayar shi, kanwar shi, mahaifiyar shi, mamar shi, yayar mahaifiyar shi, kanwar mahaifiyar shi, yayar baban shi, kanwar baban shi, waɗannan dukkanin su zuma wato muharraman shi ne, an gane ko. To in dai ya taba ɗaya daga cikin su saboda ya ji dadi da niyyar jin dadi, to alwala shi ta warware. Na'am. Au min wara'i ha'ilin la yamna'u halazza, ko kuma ya shafi wannan mata min wara'i ha'ilin daga bayan karo, wato ya shafe ta ko daga saman zananta ko daga saman rigata ko daga saman hijabinta, wanda la yamna'u lazza, wanda wannan alha'il din wannan karo din ba zai hana jin dadi ba, ba zai hana shi wannan mijin ba ya ji dadi ko shi wannan mutumin ya ji dadi da shafar da yayi wa wannan matar. Aula yamna'u halazza, ko kuma ita wannan matar ba zai hana ta ba jin dadi ya sadu zuwa gare ta wannan karo din. Amma in ya zama to tana sanye da burkumemiyar riga, riga ta sanhi kaushesheyar riga wanda idan mutum ya taba kawai sai dai ya ji kaushin riga din, amma ba zai ji wani tudu tudu ko wani wato kulmukulmu ba da sauransu, to wannan alwala ba ta warwarewa. Amma in ya zamanto alha'il din wanda ya zamanto wara'i ha'il din ne la yamna'uha allazza, wannan alwala ta warware shi ma, an gane ko. Yace kai wannan ha mubalaga ce, walau dhufran, wato koda farce ne, koda farce ne idan mutum ya shafa na mace amma da niyyar ya ji dadi, koda farcen ta dai ya taba ya kwasira na kafarta ko na hannu, to alwala ta warware. Au sinnan, kai ba horce ba, koda haƙorinta ne ya taba tayi ga yauda haƙora, shikenan sai dan taba haƙorinta yace kai amma haƙorin naki yana da kyau, to shi ma wannan wato alwala ta warware. Au sha'ar ne yace kai ba wai haƙori ba, ko gashinta ya taba, ya taba gashinta yace kai amma wance kina da gashi wata barkalla masha Allah, haka dama kike da gashi tace to dan ma ya zube, to alwala ta warware shi ma. Waɗannan abubuwan dukkanin su suna daga cikin abubuwa wanda suke ƙara wa mace nagarta da kuma kyawu. Haƙori in ya zamanto fari ne kal, ko ya zamanto kwalce gashi na an mai ado da abin da ya shafi al-khidab, abin da ya shafi kunshi an mai ado da kyau, ko ya zamanto ga gashi ya sabka har zuwa gadon baya, to za ka ga cewa wannan wato abu ne wanda yake bayyana sura ta mace, yana bayyana kyawunta, yana ƙara mata kyawu. To shi yasa koda cikin waƙoƙi na mutane a lokacin jahiliya da sauransu za ka ga ana bayani akwai cikin muqama, wato al-Imam al-Hariri yake cewa fa amqaratul lu'lu an min narjisin wa saqat wardan wa addat 'ala al-unnab bil baradi, wato yana kamanta wata mata, to shikenan sai kuma aka bashi amsa kai tsi yace sa'altuha hina zarat nadwa burqi'a halqani wa ida asma'i atyab al-khabari fa zahzahat shafaqan ghashasa na qamarin wa saqat lu'lu an min khatamin 'atri, to wannan duka yana kamantawa huskar mace zuwa abin da ya shafi kawai kirjinta. Shi ma wani da ya tashi a cikin dai muqama din yake cewa wa aqbalat yawma jaddal bayn fi hulalin sudin ta'addu bananan nadimil hasri falaha laylun ala subhin aqallahuma ghusnun wa darrasat bil lawra bid durari. Wanda wannan kawo huska gashin mace hakoranta da sauransu da kuma idanta. Na'am. اللامس والملموس سواء. مالن يتي اللامس وند يي شافر انا الذي لمس وند يي شافا دين والملموس ده كما ابن ده aka shafa din سواء duk daya ne hukuncin su daya ne fi naqd alwudu'i cikin warwariya alwalla. Idan ya zaman to mutumin da ka shafa din wato ba mace ce bace ma ka shafa namiji ne irin amrut amrad irin matashi wanda gashi nan ya kai wato shekaru 17 amma ba ya da jemu kuma mutun ne wanda yake kyakkyawa to mutun sai ya shafe shi da niyyar jin dadi to shi wannan allamis din alwallah shi ta wurware to shi almulmus din wanda aka shafa idan shi ma ya ji dadin shi ma da aka shafe shi dadin ya ratsa shi shi ma alwallah shi ta wurware haka nan mace lokacin da mutun ya shafe ta idan shi ya shafe ta da niyyar ya ji dadi ita ma kuma lokacin da ya shafe ta jin dadin ya kai gare ta to alwallar su duka ta wurware amma in ya zaman to shi ya shafe ta da niyyar ya ji dadi amma ita kuma bata ma san ana yi ba to alwallar ta bata wurware ba shine allamisu wal malmusu sawa'un da mai shafar da wanda aka shafa dun hukuncin su daya wajen warwarewa alwallah matakar dai an yi nufin jin dadi din. Na'am.
Wa bi zawali al-aqli bi jununin aw aghma'in aw sukurin aw nawmin mustaqilin wa law fi salati aw jalisan ghayra mustanidin.
Shikenan. Wa bi zawali al-aql malan yace wa yanqudu al-wudu alwalla tana warwarewa bi zawali al-aqli da gushewar hankali. Idan ya zamantuwa hankali na mutun ya kau bai san inda yake ba to alwallar shi ta warware gushewar wannan hankali bi jununin ta hanyar bugun aljani ne mahaukaci ne to in dai aljani ya buge mutun ha to alwallar shi ta warware ko da yana da alwalla ya tashi zai fita ya tafi masallaci ashe gidan aljannu ne ya taka da ya taka shi kuma tsohon dattijan aljannin yace ya kashe mishi dan shi kawai shi ma je rama musu ya buge shi to alwallar shi ta warware idan aka zo aka yi dai addu'a Allah ta'ala ya tayar da shi to sai ya sake alwallar aw igma'in ko kuma ta hanyar suma ne wannan hankalin nashi ya kau ya huto ne yana leke leke wani mai moto ya zo ya banke shi da ya banke shi yayi bagazai a titi a kwashe shi bai san lokacin da aka sashi cikin daki aka yayyafa mishi ruwa to idan ya tashi alwallah sai ya sake ta alwallah ta warware aw sukurin ko kuma maye ne yayi ya sha abin sha ne maye ya doke shi to shikenan shi ma alwallah shi ta warware idan ya dawo cikin hayyacin shi sai ya sake alwallah aw nawmin mustaqilin ko kuma wannan hankalin nashi ya kau ne saboda barci wanda yake mai nauyi da ya dame shi barci ne mai nauyi ya dame shi shikenan shi ma wannan alwallar shi ta warware idan aka ce annawmul mustaqil shine allazi la yash'uru sahibuhu biman yadhhabu wa man ya'ti shine barcin da mai wannan barcin baya ganewa wanda ya tafi da wanda ya zo shi kana kwance ana aka ce kai wani ya zo ka ce kai wallahi bun lura ba ko kuma wani kana da lokacin da ya tashi da lokacin da ya tashi ka ce kai ni dai muna zaune tare da shi bun san ba lokacin da ya tashi to wannan barci ne wanda yake mai nauyi alwallah ta warware amma irin barci wanda yake na sama sama wanda tastadi wa antumayiza baina man zahaba wa man ata wa man ata wani shi ya tafi wani ya zo shi bayan wani ya tafi ne wani ya zo shi ko ku a muna zaune da wani kafin ya tashi ne wani ya zo to wannan alwallal ka bata warware saboda barci ne wanda yake sama sama wanda in aka hurkita ko ta kila sai kafi ma mai tsayuwar sai kafi shi saukin tserewa an gane ku na'am walau fi salati to idan mutun yayi barci mai nauyi fa alwallashi ta wurware malamin yace koda a cikin sallah ne yana cikin sallah barci ya kwashe shi can da aka jima aka ce Allahu akbar a gabe ya bar ruku wani ya dan daddaba shi Allahu akbar yace sai wanda za ka cewa wadansu a cikin masallaci idan aka yi ruku da lasabika da komai ba amma sai na kusan su ya dan girgiza suka dan kuma sai suka ce Allahu akbar su tafi su yi ruku ko su tafi su yi sujada ko wani abu makamancin haka to ne yana warware a alwala au jalisan yace walau jalisan kai yace koda a zauna ne koda a zauna ne ghairu mustanidin ba tare da yajin gina da komai ba ya zaman to barci ya kwashe shi kai kana tunanin magana ce kake mishi yare na ka baya maka baya baka amsa shi kuma shebi ma san ba inda yake kawai barci yake shekawa to shikenan shi ma alwala shi ta warware na'am
na'am wani mashuhuru anna ghiddata mubdilatun
shikenan wal mashhur wato mashhur yal magana a malikiya zance mafi shahara cikin zantuka na malamai a cikin mazhabar al-imamu malik anna ghiddata mubdilatun wato haqiqa ridda mutun yana cikin musulunci yayi watsi da shi saboda waɗansu shubuhohi da aka zo mishi da shi da su an gane ko yayi watsi da musulunci to wannan ridda da yayi mubdilatun ta ruguza aikin shi gabaki ɗaya ta lalata alwala ba wai alwala ba hatta aikin shi wanda ya ta bata shi an gane ko ubangiji subhanahu wata'ala yace kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون سيئت كما الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم واتو سبب سبكر wannan ayar kaman yanda الامام النسائي ابو عبد الرحمن احمد ابن شعيب النسائي واتو يا كاو حديثن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس يجي كان رجل من الانصار اسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم فارسل الى قومه صلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبه فجاء قومه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان فلانا ندم وامرنا ان نسالك هل له من توبه فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا الى قوله تعالى غفور رحيم فارسلوا اليه فاسلم واتو idan mutun yayi ridda yana cikin musulunci ya fita daga musulunci to fa aikin shi ya lalace ubangiji ta'ala ya ce wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin sannan kuma Allah ta'ala ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun wanda wannan alwala tana daga cikin ayyuka tana daga cikin ibada to ta bace ita ma shine malam yace wal mashhuru anna riddata mubdilatun mashhuri yal magana ridda tana ruguza wato ibada tana ruguza alwala ta bata alwala idan mutun ya dawo musulunci to sai ya sake alwala bayan yayi ridda bai huce ɗan mintuna ba sai kuma wani yace mishi kai wani abin da kai baka kyauta ba ya za a yi kai ridda yanzu kana ganin mutane gashi yanzu da kai riddan nan hukuncinka shine ho idan aka nemi ka dawo kaji dawowa ho shine a fitar da a kashe ka ho yace a to sai ya dawo musulunci to in yana da alwallahi wannan riddan to sai ya je ya sake alwalla kuma sannan alwallar shi zata zai ibada na'am
wa shakku fil hadath ba'da tayakun baharati mujibun
wa shakku fil hadath wato kokonto cikin kari inda mutun ya zamanto yana kokonto cikin cewa shin yana da alwala amma kuma yake kokonto shin yayi kari ko bai kari ba yayi tusa ko bai yi tusa ba ba'da tayakuni bahara bayan ya tabbatar da alwala yana da tabbas cikin cewa yayi alwala yanzu abin da yake da shakka akai shine bayan yayi alwala ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da suke warwarewa wannan alwala ko bai aikata ba yanzu yake ta baba yake kan gaba kan baya yake kokonto shin ya aikata ko bai aikata ba mujibun wato mujibun li lirudu'i mai wajibu ta sakewa alwala ne an gane ko mai wajibu ta sakewa alwala ne saboda ibadar sallah wajibi ce mutun yayi ta a matsayin shi na musulmi baligi mai hankali wajibi ne mutun yayi wannan nauyi ne a wuyan shi to shi kuma ba a yin bara'atu zimma face dai da abin da kake da kai yaki ne akan shi na'am
wal hadathu yamna'u fi'la kulli ma yushtaratu lahu al hadath lahu taharatu
na'am wa hamla al mushaf
wa hamla al mushaf wa law bi ha'ilin aw illa qatin la bayna amti'atin yuqsadu hamluha dunahu
shikenan malan yace wal hadathu kari duk abin da yake wato warwarewa alwala yamna'u fi'la kulli ma yushtaratu lahu tahara yana hana aikata dukkan abin da aka shardanta tsalkaka kafin a aikata shi duk abin da aka shardanta alwala kafin a aikata shi to kari ya hana shi ba za ka aikata shi ba misali sallah mutum sai yana da alwala zai yi ta ko to shikenan ba zai yi sallah ba haka abin da ya shafi sallar gawa mutum sai yana da kai alwala zai yi ta to haka nan ba zai yi sallar gawa ba haka nan tawafi sai mutum yana da alwala zai kamar yanda hadithin Abdullahi dan Abbas ya nuna to shi ma mutum ba zai yi shi ba lokacin da baya da alwala haka sallah ta nafila ko ta farilla ko wacce duka ba za a yi ta ba alwala shine yamna'u fi ila kulli ma yushtaratu lahu tahara wato hadathi yana hana aikata dukkan abin da aka shardanta tsalkaka kafin a aikata shi aka shardanta cewa tsalki hara tsalki sharadi ne daga cikin sharuddan ingancin wannan abun to hadathi yana hana aikata wannan abun yace da kuma doriya wa hamlal mushafi da dokan alqur'ani mutumin da baya da alwala ba zai kikkibu alqur'ani ya dauka ya je shi ya sa shi a gaban shi yace zai karanta shi an gane ko walau bi ha'ilin yace kai wannan koda da karo ne koda anannade yake a cikin tafi ka dauki tafi din an gane ko wannan ba za a yi haka nan ba idan mutum baya da alwala sai ya hakuri ba zai taba ba alqur'ani sai ya tafi yayi alwala aw illaqatin ko kuma maratayi irin gafaka an gane ko wanda ake yin ta irin dai gashi ne dai yanzu haka ai ana saida ta gida wanda ake na wannan na qur'ani wanda zaka dauko to maratayin shi ka dauke shi da maratayin shi ma ba za ka yi ba matukar ba ka da alwala la baina amti'atin yuqsadu hamluha dunahu yace a ba a hana ba dokan alqur'ani baina amti'atin tsakankanin abubuwan amfani wanda yuqsadu hamluha akai nufin dokan abubuwan amfanin dunahu ba wai shi alqur'ani akai nufin doka ba irin misali yanzu almajiri zai tafi makaranta yasa alqur'ani cikin adakashi an gane ko ai naga adaka ce zai nufin doka ba wai alqur'anin ba yasa alqur'ani da kayan shi konfule goma da alƙalamin shi da taddawar shi da sauransu duka ya saka a ciki da kuli-kulin shi da kwaki cikin shi da kayan da guzuri da sauransu da dan kudin shi duka ya zuba a ciki to kaga idan ya zo shi to dala da kuma adaka ta mu tafi ba zai ce ba da ko qur'ani wannan mu tafi adaka zai ce da ko ba zai ce ba da ko qur'ani to kaga wannan yuqsadu hamluha wato ana nufin dokan wannan adakar ne duna hu ba wai alqur'ani bane ake nufin doka adaka ake nufin doka an gane ku to wannan ba za a ce ba za a doke ta ba dole sai da alwala irin ya je shi bakin tasha an sabke miji kaya ce to kuda in yi alwala saboda bani da alwala kuma gashi zan doki wannan adakar a cikin ta akwai alqur'ani babu laifi in dai wannan adaka din a cikin kaya ne alqur'ani yake cikin adaka kuma da sauran wadansu kawon da kuma wannan kayan duka ne aka yi nufin doka to wannan alwala bata wannan baya hana doki alqur'ani saboda rashin alwala barakallahu fiku wa bihadha alqadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk